أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله دا موجيكي وانا مسلاتي عند زامو چي غبا دا كراتو چيكي وانا لتابينا أخلاق المصطفى وانا بابا مالمي شغبا عبد الله بن فودي عبد الله غوندي روبوتا a lokacin da yake raye kuma ake amfana da shi har zuwa wannan lokaci din. Wannan shine wato majalisi na hudu a cikin wannan littafi da zamu karanta, wanda yazo a ranar 25 ko da 6 ne, ko 25 ne, 26 yau 26 ga watan 1 2025, wanda yi daidai da 26 kenan, kuma ko ga watan Rajab, wato hijira 1446. Karatun da muka yi baya mun tsaya inda muka yi karatu inda malai ya rubuta cewa wala yaqulu illa haqqan wa yara la'ibal mubaha wala yunkiruhu, yana kallon wasa wanda ya halatta kuma bai shi inkari. Nan muka kwana wancan sati din, to za mu ci gaba insha Allah. Wala yartafiu ala abidihi wa ima'ihi fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi, wato baka gane bambancin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ala abidihi akan bayin shi, wa ima'ihi ko kuma kuyanginsa a cikin al'amari na abinci da al'amari na abin sha da al'amari na tufafi. Abinda suke ci shi yake ci, abinda suke sha sallallahu alaihi wasallam, abinda suke sha shi yake sha, tufafin da suke sawa irin tufafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawa kenan. Wato baka iya bambance shi in yana cikin jama'a, in yana cikin sahabban shi baka iya bambance shi ta hanyar abincinsa ko ta hanyar abin shan shi ko kuma ta hanyar tufafin da yake sawa. Bal ba ma cikin sahabban shi ba, ko da cikin bayinsa ne, yakan ci abinci tare da bayin, mun gane ko, yakan sha abin sha tare da bayinsa. To ku dubi sauƙin hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tawadi irin nashi da kuma zuhudu irin nashi, sai mu kwaikwaya daga cikin wannan. To amma yanzu ka duba, in an zo ko da taro za a yi sai a ce ga high table, ma har da high table ake da shi wajen zama na musamman ga wa'yansu jama'a na musamman. To wane jama'a ne na musamman? To hatta abinci sai an bambanta, wannan ga abinci na sauran jama'a, ga kuma abinci na baki na musamman ko kuma na jama'a na musamman, duk ko muna tare. So to Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wannan, baka bambance shi ta hanyar wai suturan shi, ta hanyar abincin da yake ci, ta hanyar abin da yake sha, baka bambance shi da bawan shi. Bal ma yakan ci abinci tare da su, yakan sha abin sha tare da su, tufafin sa ma irin nasu ne sallallahu alaihi wasallam. Malam yace wala yamzi lahu waqtun ghayra amali lillahi, babu wani lokaci daya, lokaci minti daya baya wuce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai yana yin wani aiki domin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kasa lokacin sa kashi uku, a kashi na uku ya kasa shi kashi biyu. Na farko ya kasa shi kashi uku, kashi na farko kashin da yake zama tare da iyalansa. An tambaye na Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin gida, tace kana fi mihnati ahli, ya kasance mun karanta anan, ya kasance yana cikin wato aikace na iyalan shi. Sannan kashi na biyu kuma tsakaninsa da mahaliccinsa, yakan zauna yayi ta tunani fi malakutus samawati wal ard, cikin sarauta na Allah yakan keɓa wannan lokacin ya samu halwa, shine keɓantuwa tsakanin kai da Allah. Yakan keɓantu a wannan lokacin, yana tunani cikin sarautan Allah, cikin girman Allah, wajen al'amari na Allah. Sai kuma kashi na uku wanda yake shi nashi ne na kanshi, shine abin da ya shafi baccinsa abin da ya shafi cin abincin sa shan abin shan shi da sauran harkoki to a wannan kashi na hukun shine kashashi kashi biyu wannan bangaren shine sauran kuma na sauran al'umma ne gabaki daya ba zai taba zama haka kawai ba in dai ba bacci yake yi ba to yana daya daga cikin wayannan abubuwa ko kuma yana zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zukata tana samun natsuwa da ambaton Allah ci gaba da yin zikiri na Allah subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah subhanallahi alazim mun gane ko wayannan zikiri din ibn mas'ud yana cewa shi zikiri yana haifar da imani a cikin zuciya kamar yanda ruwa yake fitar da tsirrai daga ƙasa saboda haka a koyaushe yana cikin wannan zikiri din kai ma ana so a yanzu ka kasance mafi yawan shirin ka zikiri kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai yawan magana bane mun gane ko kai kuma ka kasance mai yawan zikiri kana yawan ambaton Allah sai ka samu natsuwa a cikin zuciya waswasi zai tafi daga cikin zuciyanka imani zai karu a cikin zuciyanka Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin wato aiki ne na Allah aw fi ma la budda minhu ko kuma cikin abin da babu makawa na yin sa min sulahi nafsihi wato daga al'amarin da ya shafi kanshi kamar cin abinci da sauransu amma duk sauran wato yana cikin al'amari ne na aiki ne na Allah shine cha anan sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas man yanfa'un nas fiyayyen mutum dai shine wanda mutane suke amfanuwa da rayuwar shi to kai sai ka duba a rana mutane nawa ne suka amfana da kai mutane nawa ne suke amfanuwa da kai ta kowane irin bangare wani irin gudunmawa kake bawa dan adam wani irin gudunmawa kake ba ma mutananka can da Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi wasu malamai masu tafsiri suka ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimat wayannan kalmomi lokacin da annabi adam aka ce ya ci wannan itaciya da aka hana shi ya ci aka fada masa kuma yayi kuskure sai ya roki Allah shine fatalaqa adamu min rabbihi kalimat wayanne ne wannan kalmomin sai annabi adamu yayi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka gane wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfanan mutane har ma yake amfanan jama'an duniya ma gabaki daya shikenan sai Allah ya tambaye shi ina ne ka san Muhammad sai yace ai na ganshi a ƙarƙashin al'arshin ka an rubuta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan suna da kasa ka raba shi da sunanka ya kasance babu wani mai girma mai daraja a doran duniya kamar shi fata ba alaihi sai aka karbi tuban annabi adam saboda haka shi kage ya amfani mutanen farko da na ƙarshe mun gane ko to saboda haka ka kasance kai ma ga wani gudunmawa da kake ba mu al'umma don haka kasance fiyayyen mutane a cikin mutane mun gane ko bal a san wato zama kai kadai wai wancan magana da ake cewa naka sai naka in ana nufin naka sai naka bi ma'ana daga kai sai kai ko kuma daga kai sai ƴaƴanka sai kaza naka in a wannan ake nufi to wannan magana ta Hausa ba ta yi daidai ba amma ana nufin naka sai naka wajen taimako naka ne kadai zai iya taimaka maka ko kuma cikin al'amari da ya shafe ka wani al'amarin fa sai naka ne zai yi maka to wannan kuma babin sa daban mun gane ko ko kuma batu na cewa so me son ka mun gane so me son ka shi ma kalma ne na Hausa in mun ce kalma dai yana nufin wato magana ne na Hausa yana da harshe biyu so me son ka duk wanda ya so ka ka so shi mun gane ko to in kuma dayan ne so mai son ka iyakacin wanda ya so ka shine ka dai zaka so shi fa an samu matsala mun gane ko ka nuna soyayya ma kowa ka nuna soyayya ma kowa wannan shine abin da yake kyautata zamantakewa malam yace wa yakhruju kaseeran ila basatin ashabihi, ya kasance yana yawan fita zuwa gonakan sahabban shi sallallahu alaihi wasallam, yana kaiwa, yana yawan kaiwa ziyara gonakan sahabban shi, yaje wannan gona yayi addu'a, yayi addu'a ya wuce yaje wannan gona ya tambaye shi ya gona ya kaza ya kaza, ya ci daga ƴaƴan bishiya ya sha ruwan wannan gona, ko kuma yaje wannan gona ya zauna ma a wajen ya ci gaba da ibada. To mu yau ina namu shugabannin, wa ya san ma kana raye, wa ya san existing naka, wa ya san shugaba ya taba tambayan ka yaya al'amarin motar nan naka, yaya hanya, yaya gona, yaya shago. To ka dauka ko yau sai shugaba ya zo ya same ka, kai malam Ahmad yau nazo wajen ka, yaya aikin dai, yaya aikin nan naku, alhamdulillah, to a rike amana, ayi kaza ayi kaza, zaka ji dadi. To haka sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi, zai je ya same ka har a gona, yaya gona, yaya kaza, yaya. An zo lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina, sai sami suna yin kilili ma abin nan dabino, kilili shine suna masa aure. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya ce, to yaya kai kun bari ma, ai duk zai yi yaya, binda Allah ya hukunta shi ne zai faru, cikin dole su tsaya, sai ba su yi kilili ba. To me zai faru, aka zo girbi sai babu yaya, aya an zo girbi ina yaya, kace to ai dama abin da muke yi kenan, ake yake aihuwa din, yace ah, to shikenan ku je ku ci gaba, antu alahu bi dunya ku, al'amarin duniyar ku kan ku kuka fi kowa sani, mun gane ko sallallahu alaihi wasallam. Shikenan aka je aka ci gaba da yin kilili, aure na dabino shake kira kilili, ashe ka ga ashe yana shiga har cikin gonakan ma ya duba, zai je same ka wajen sana'an ka. Mun fahimci wannan. Ila basafa ya akulu minha, sai ya ci ma daga cikin ƴaƴan bishiyan, tatiban liqulubin, domin ya sa zukatan waɗannan sahabbai su ji daɗi. Yo ga Annabi ya zo har gona, ya zo har ya ci ma dabino, sai kaga mutum yana farin ciki, yana farin ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gonan shi, har ma ya ci ƴaƴan bishiyan da yake cikin gona din. Akwai gonakai da yawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ziyarta a cikin garin Madina. Wala ya haƙir miskinan, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wulakanta miskini. Miskini shine wanda ba shi da komai, wanda ba shi da komai, bai mallaki abincin da zai ci ba. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kaga har aka hukunta cewa yana ɗaya daga cikin wanda za a bashi zakka. Lil fuqara'i wal masakin, to wannan miskini din Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wulakanta shi, yana bi ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daraja dan adam, yana daraja dan adam, domin babu wanda ya kai dan adam din. Dan adam wato halitta ne mai girman gaske a wajen Allah, so da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daraja wannan halitta din, baya wulakanta miskini. Miskini zai iya zuwa ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da an masa iso ba, mun gane ko? Amma yanzu wani zaka je wajen shi sai ya tambayo wane ne ya zo, wani ma ya ganka lagalage ba za a barka ka gan shi ba, ba za a barka ka ga wannan shugaba ba, mun gane ko? An cika kaza, an cika kaza, in mu je an bi wannan ka'ida, amma kai ne ne yazo da shi, ba za a barka ba. To banda Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ko mun kasance shi muke bi, to lallai sai mun dawo wannan, sai kaga shugabanci yayi tasiri. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, duk wanda yake so yayi koyi ya samu role model a rayuwa ta kowane bangare, to ya dubi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqir miskinan, baya wulakanta miskini. Wala yuhabu malikan, sannan ko baya jin tsoron malikan, wato wani mai mulki, baya jin tsoronsa dan mulkinsa, mun gane ko? Yad'u haza wa haza, yana kiran miskini yanda yake kiran mai mulki, yana kiransa ila Allah zuwa ga Allah du'a wahidin, wato kira guda daya. shine kira na gaskiya dan kai ne mulki ne ba za a je a ce to bari a shafi gashi ta inda ya kwanta ba a'a zai kira ka yanda ya kira miskini ka bauta ma Allah haka zai kira mai mulki ka bauta ma Allah ka san mai mulki in mutum yana mulki in ka je ka same shi to sai dai ka yi magana wai maganar da ta dace da abin da shi yake so mun gane ko a ce gashi kai Allah ya saka kai malami ne amma wai kai zaka je ka bada kariya akan abin da mai mulki yake so koda ba daidai ba wannan ba zai yi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya haka wala yashtum ahadan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya zagin kowa baya zagin kowa a ce ya zagi mutum annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi wannan saboda haka kage shine kira ne a kira nan nashi babu zancen zagi sannan kuma dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsoron mai mulki ba shine kuma ya bude kofar kaji ya zagi mai mulki ba a'a da za a aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna aka ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha in kun je ku fada mishi magana mai taushi ku fada masa magana mai taushi kada ku kira shi da menene zazzafan magana ku yi kada ku ce kada ku je ku masa wato tunde kai magana gatsau a'a ba da wannan ake kiran shugaba ba ba ma shugaba ba ko wanda ba shugaba ba a kiran mutum da magana wanda yake mai gautsi sai dai ka kira shi kai da'iyan ne kai mai kira ne zuwa ga Allah saboda haka ka kira shi da sassaukan lafazi na'am wala yashtum ahadan zaka samu yanzu zaka ji mutane a cikin karatu ba malai kuma masu wa'azi uban waye yace kaza ka duba fa akwai wasu fada da yawa ka gani to menene amfanin wannan baya daga cikin dabi'a na malami ba cikin da'i ba cikin dabi'a na mai da'awa mun gane ko ka faɗi magana wanda take duk maganar da zaka faɗa ka faɗe ta ta gaskiya kawai yawa zafin ka ba zai sa a shigo ba yarda na Allah shi yake sa a gane gaskiya saboda haka wala yashtum ahadin wala ya'ibu mabaja'an qattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aibanta shimfida ba da dai bi ma'ana duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nan ne mazaunin sa an zo an shimfiɗa masa karamno da ya zauna, an shimfiɗa masa taburma da ya zauna, kamar yanzu an shimfiɗa masa daduma ma da ya zauna. A wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu Ali ibn Abi Talib a cikin masallaci. Lokacin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rairayi ne gabaki daya, mun gane ko rairayi ne. Ai shine zaka gani a can wani hadisi can da wani balaraban ƙauye yazo ya shigo cikin masallaci. Yan shigo cikin masallaci fitsari ya kama shi da yawa za ku da can kawai sai ya zauna ya tsuguna ya kama fitsarinsa a cikin masallaci. Sahabbai sun tashi kayya kayya ciki ku bar shi ya gama da ya gama ce ku je ku ɗebo fada abizanubin minal ma'i haka hadisin yake ci a kawo kaɓaki ko kuma ci a kawo wato bokiti na ruwa kawai aka zuba a wajen shi kenan to wannan wancan. Balaraban kauye ya kake ganin shi zai kasance tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kauna yana nan wajen, soyayya yana nan wajen, yarda kuma yana nan a wannan wajen. Zai yarda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, zai kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je waje duk abinda aka shimfiɗa masa zai zauna a kai, in babu ma zai zauna a ƙasa. A ƙasa akan tirbaya. Shine yazo ya samu sayyidina Ali radiyallahu anhu yana kwance a cikin masallaci a Madina a ƙasa yana bacci a ƙasa fa babu taburma babu komai a kan ƙasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi gashi yana bacci shikenan a wannan rana Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa alkunya menene da Hausa kenan an ce alkunyan mutum ba kawai ci ba wani suna dai da za a sa maka ba za a faɗi sunanka directly ba kinaya kenan eh kinaya ko yawa ba za a faɗi sunan shi ba zai zamu zo ma kan wajen a cikin wannan magana din ya nan sallallahu alaihi wasallam baya kiran sahabban shi da sunayen su sai an saka ya sunan saboda girmamawa yo to saka ya suna to shine yace masa abutra eh sunan alkunyan ali bin abi talib kenan a ranar ya sa masa wannan suna din abutra eh baban turbaya baban kasa bayan yayi biyan da ya ganshi sai ya sa masa wannan suna din to wa illa in bai samu in farashu lahu ibtaja'a in sun masa shimfida shikenan sai ya kishingida a wajen wa illa in ko babu shimfida fa jalasa lal arbi shikenan sai ya zauna akan kasa wabtaja alaiha ya kishingida ma akai babu abin da ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma mu ina yau muka samu irin wannan girmamawa na fitan hankali da muke yi ma malamanmu muke yi ma shugabanninmu ina aka samu wannan wahalar wanda ake yi wa malamai ake yi ma shugabanni anan ai ina aka same shi in dai muna bin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna koyi kuma da shi da yanda ya rayu dukin da ya samu nan ne su Usman ibn Fodi da shi wannan bawa Allah wanda ya rubuta wannan littafin a lokacin su in za su fita wa'azi sai an yi kaka an yi girbi an tattara abinci kaf to sai a yi shiri na fita za a tafi da awa da abincin su da abin shan su da komai nasu ba su bukatan in sun zo ku ciyar da su haka aikin da awa yake za a yi ta tafiya ana cin wannan abincin ana da awa har inda ya kare kuma sai a koma gida ba wai ku ne za mu zo mu dora muku nauyi yaya za a yi ba wannan baya ciki in ya samu makwanci mazauni an shimfida masa ya zauna akai yake shingida akai in ko babu ba ga kasa nan ina ne gidan mumini masallaci za ci gaba da kwana a masallaci ana bada ibada ana bada karatu ana kiran ana da'awa zuwa ga addini wa kana layyinan lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai saukin hali mun gane ko fa bi rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan galizal qalbi lam fabbu min hawlika fa'fu anhum wasfa ya'fu ya kasance yana rangwame wa yasfa yana kauda kai mun gane ko yana rangwame yana kauda kai baya fada baya kaza in dai an fadi rangwame kauda kai saukin hali to ka ci gaba da fassar wa'annan ta inda kai ka gansu sallallahu alaihi wasallam yabda'u mallakiyahu bisalami yana soma duk wanda ya hadu da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake soma yi masa sallama assalamu alaikum mun gane ko wai safihuhu yayi kuma musafaha da shi su gaisa ba kai ne kake somawa da sallama ba shine yake somawa da sallama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babba ne ko yaro shi zai soma masa da sallama kuma ya bashi hannu su gaisa Imam Tirmidhi da Imam Ahmad cikin littafin suna cewa cikan sallama shine musafaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ku gaisa hannu da hannu da mutum ba face kafin ku raba hannunku ai yafe muku zunubanku. Mun gane ko? Wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai sallama ma wanda ka sani da ma wanda baka sani ba. To akan wannan ne ma malamai suka je suka dawo inna yi sallama akan wanda na sani da wanda ban sani ba shin zan yi makafiri sallama tunda ban sani ba wasu malamai suka ce zaka yi min sallama har sai ya bayyana maka ga al'amari saboda mai ita sallama wato kana nuna aminci ne daga lokacin da nace maka assalamu alaikum ko assalamu alayka ina cewa ka aminta daga gare ni ka samu kalma ta aminci kaman mun kulle yarjejeniya kenan ina baka wato covenant yarjejeniya na cewa ba zan cutatar da kai ba zan haƙince ka ba mun gane ko ba zan yaudare ka ba zan aibanta ka ba zan yi kaza ba zan yi kaza gare ka ba shine kuma anan sallama mu gane girman wannan kalma da muke tura ma ƴan uwanmu assalamu alaikum ya ce maka assalamu alaikum abu nabi na wanka maka mari ina bakin wancan sallama babu na ce maka assalamu alaikum sai na kawo maka gulma ina bakin wancan sallama babu amma ina ce maka assalamu alaikum to fanna baka cikakken ka zamo kana da yaqini ba zan cutar da kai ba hissan wa ma'ana ba zan cutar da kai a jikinka ba ba zan cutar da kai a ma'ana in yaudare ka ba shine ma'anar sallama kai kuma yake wa alaikumus salam dukkanin ma na mayar da wannan sallama amince tabbata a gare mu gaba daya kaga yan mu samu nutsuwa gaba daya zan yi aiki da kai free ba na tunanin zaka cuce ni baka tunanin zan cuce ka wannan shine ma'anar sallama to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama ga duk wanda ya hadu da shi wa isafihu yana kuma yana musabaha da shi wala yu'rafu majlisuhu sallallahu alaihi wasallam ba a san ina ne ga mazaunin sa ba a duk inda ake zama ba za a ce wai wannan wajen shine mazaunin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu mai zama saboda wajen zaman annabi ne a babu ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wala yu'rafu majlisuhu min majalis ashabi daga majalisi na sahabban shi don Allah sallallahu alaihi wasallam yake kewaye yaje samu inda sahabbai suke zauna yaje ya zauna a can sahabbai suwana da suwana suna nan a nan wajen zai je ya zauna tattauna tare sannan yaje can to tunda yana zuwa nan ya zauna ba za a ce to nan wajen babu mai zama saboda wajen zama annabi bane a'a ba yayin haka min majalis alai annahu haisun tahabihil majlisu jalasa mun gane ko lai annahu domin shanin sallallahu alaihi wasallam jalasa yana zama ne haisu intahabihil majlisu inda mazaunin ya kare duk ya zo an cika nan to sai ya zauna ta nan wajen ba zai ce wai a tashi shi ya tashi ai wani ya tashi shi kuma ya zauna ba a'a zai je samu inda abin nan din ya kare sai ya zauna a wannan waje din mun gane ko sai je zauna a wannan waje amma wa aksuru julusihi ila alqiblat mafi yawan duk inda kaga annabi ya zauna to alqibla yake kallo mafi yawan duk inda zai zauna to fuskar shi fa tana can tana kallon alqibla ne anna ra ta kalluba wajhaka fis sama balan walli annaka qiblatan tarbaha fa walli wajhaka shatr almasjid alharam haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra mun gane ko tun saukan wannan ayar shikenan Allah madaukakin sarki ce lalle mun gaji juyawan zuciyanka inda kake so ka kalla lokacin da aka koma Madina ba a so ma kallan alqibla ba a so ma kallan maka ana sallah ba ana kallan baitul maqdis to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana so ya fi son ya kalli alqibla to shi kenan sai aka yi umurni kan cewa to yanzu ma ya kalli alqibla din ai ta sallah an wajabta ta ana saura shekara daya a dawo Madina aka wajabta yin sallah to shikenan sai to tun daga wannan da wannan ayanta sauko to ko ina ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai kaga mun fuskantan shi inda ya zauna alqibla yake kan sallallahu alaihi wasallam wa aksar julusihi ila alqibla wa yukrimu yana girmama kulla dakhilan alayhi dukkanin wanda ya shigo wajen shi duk wanda ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi sallallahu alaihi wasallam zai girmama shi zai tashi ya tarbe shi zai zaunar da shi mun gane ko yana girmama duk wanda ya zo wajen shi wa yu'siruhu yana ma zaban shi bil basati da inda dai zauna din Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai ruko ka kazo zauna a nan wajen wal wasalata har ya kawo masa kullu mun gane ko kage girmamawa da karanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya kasance yake yi wayudihi nasibahu bil bashashati ya bashi kuma raban shi bil bashashati tare da sakewan fuska yana baya abinnan baya daura fuska baya daura fuska fuskan shi a sake yake ranan alhamis mai wa'azin alhamis da yazo yace a fulatanci suna cewa fulanin su na da iyaye suna cewa to in dai ka shigo gida ba ka zauna to ka sanya fuskan kalardi ko ka sanya fuskan saniya babu wani sakin fuska babu kaza ka zanto kaman dodo cikin gida to baya daga cikin al'amari na ladubba fuskan bijimi yawa ka sanya fuskan bijimi haka ya karantar da mu ranan mai karatu anan malam Husaini ne ko to shikenan to wannan dai shine wato ina ganin zamu kwana fa anan sai mu tashi wayikanni ashabahu yana yin alkunya nake so na fada wancan alkunya ma sahabban shi nan zamu tashi insha Allah Allah ya kai mu sati ne zuwa abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah kuma ya hore mana bin waɗannan wato dabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu a ga canji na yanayin yanda zamantakewar mu yake a tsakanin mu mu nuna soyayya da kauna da taimako ga junan mu mu nuna girmamawa ga kowa da kowa kada mu yadda mu wulakanta kowa a tsakanin mu kowa ne girma ne mu bashi girman da ya dace da shi kada ka yadda shine ayi wa yusiruna ala anfusahum walau kana bihim hasasa suna zaban wayansu akan kansu koda su suka fi su bukata to kaga kai kana da bukata wance yana da bukata ka nuna bukatan shi tafi bukatan ka muhimmanci abinda ake so zamantakewa na musulunci kenan yin wannan din wayannan abubuwa din sune identity na musulunci wato sune in an ga duk wanda ka ganshi da irin wayannan to yana da dabi'a na musulmai yawa amma sa'an musulmi ne cin a musulmi ya wayi gari shine mai cin amana shine mai neman ina haram yake yace shine mai kaza shine mai fada shine mai kaza shine mai kaza wannan ba dabi'a ne na musulunci ba mun da musulunci ake yi a sa'an musulmi mai sassaukan hali a sa'an musulmi mai wato al'amarin sai kasance mai sauki kada ya dorawa mutane wahalan da ba za su iya dauka ba yau wannan shine abinda ake nema in kana bangare a cikin musulman kana bangaren shugabanni kada ka yadda ta dalilin ka dorawa mutane abinda ba za su iya dauka ba yauwa kai rayuwa daidai ruwa daidai tsaki ko daidai ruwa daidai gari in ji Hausawa abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya hore mana bin wayannan dabi'ai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu cikin al'amuran mu gabaki daya Allah ya yassare mana Allah ya yaye mana kuncin da muke ciki Allah ya bamu shugabanni na gari Allah ya taimake su Allah ya dora su akan daidai Allah ya taimake mu Allah ya dauki mu muna cike da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inda ne tambaya sai ya gabatar kafin mu yi addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullah yan kai maka sallaman cewa assalamu alayka zaka yi mayar da wa alayki salam amma tace assalamu alaikum wa alaikum assalam saboda ana tunanin kai din ba kai kadai bane yau kai din kana tare har da mala'iku duk a jikinka ma'anar min qawlin illa ladayhi raqibun ati wayannan suna tare da kan shi yasa ake ba da sigar da jaffi din a wannan waje din la ta alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam zai kara wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh zaka yace assalamu alaikum zaka yace assalamu alayka zaka yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh din za a yin wayannan sigogi din wallahu a'lam wa alaikum salam wa rahmatullah kaji me ya fada ai kaji abin da ya fada wanda ba musulmi ba sai ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah saboda shi su wancan hadisi na nana Aisha kan cewa kai ka ce masa wa alayka kawai ba za ka ce wa alaykum salam ba saboda menene in sun zo fadin assalamu alaikum din su wayancan larabawa ne assalamu alaikum ranjaba ta assalamu alaikum bi ma'ana mutuwa ya tabbata akan
ka gane
mutuwa ya tabbata a kanka shine assalamu ko kuma ya ce maka assalamu alaikum assalamu ba assalamu ba in yace assalamu alaikum bi ma'ana nau'i na dukkanin kayan yaki yanzu ba a kanka dukkan mu shine assalamu ko kuma duwar wasu ta ma sai ya ce maka assalamu alaikum wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha aw rudduha duk wanda ya gaishe ku da gaisuwa to kuma ku gaishe shi bi ahsaniha da wanda ya fi ta kyau aw rudduha ko kuma yar masa daidai da irin sallaman da ya muku sai ya ce maka assalamu alaikum kai wanne iri ne mayar masa da daidai wanda ya ce maka kai maka ce masa assalamu alaikum ko kuma alaikum salam in kuma ahsan ma zaka mayar wa rahmatullahi wa barakatuh in rahama da albarka ta jaba ta samu jikin shi ba za ta dawo kanka kamar yanda ka gudu baki kace wa na kafiri ne in kalmar nan ta kafirci ta jaba ta same shi ba za ta dawo kanka eh Allah ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad warham Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين